أما بعد درسي نقوم أكرت للتافي اختصار علوم الحديث واللفر الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يومنا بيو غوتر ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دوودا دري ودودا 40 دا هدو ديدي دا 28 ga watan goma miladiya 2022 abun nan ku rage shekara dan mamanta zamu tashi annawu tsani nau'i na biyu shahina 49 alhasan alhadithu alhasan dai cewa mai mai ne zamu ku yawa ما لتي هو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور أبونا رجي شكي كو كارا شكي بسلام يهي كسا يو بابا شيني كي جدا وانا نغركو يو يهي يتي الحسن الحديث الحسن ya gabata a farko mun karanta annawul awwal nau'i na farko wanda shine alhadithu as-sahih wanda a yau malam zai mu da bayani kan alhadithu alhasan kai mun karanta bakin da malam ya kawo nassin maganganun da ya koro yana da kyau mu sani cewa alhadithu alhasan gida biyu ne alhasan na farko sharuddan shi su dai ne sharudda na alhadithu as-sahih bambancin su wuri ɗaya ne yadda hadisi sahihi sai an samu ittisalu sanad sai sanadin shi ya samu haka alhadithu alhasan yadda marwaita hadisi sahihi sai sun zamanto akwai adalatul ruwa marwaitan sun zamanto adilai to haka hadisi hasan ma marwaitai sai sun zamanto adilai yadda hadisi sahihi sai an samu adamu shurur kada a samu pandarewa ko botsarewar riwaya kada ya zamanto shaz to haka hadisi ma hasan yadda hadisi sahihi sai an samu adamul illa alqadiha sai an samu illa sai hadisin ya kubuta daga illar da ke soke shi to haka hadisi ma hasan to sai da inda suke bambanci inda ake bambancewa tsakanin su shi alhadisus sahih marwaitin shi ta mudabbati har da shi cikakkaji amma marwaitin alhasanu khafifud dabt har da shi soko soko ce to wannan wani irin alhasanu kenan waɗannan sharuɗa da muka gai na alhasan lizatihi hasan din da shi da zatin shi hasan akwai abin da suke ce ma alhasan li ghairihi alhasan li ghairihi asulin shi da'ifi amma in ya samu hanyoyi shi kadai din muka kalle shi da'ifi amma sai ya samu wata hanya misali da'ifiya shi din raunin shi ba mai tsanani bane ga wani rauni wanda ba mai tsanani ba ha to biyu din sai a hada su su tashi daga zama da'ifi a tare sai su zamanto hasanun ya gairi an fahimci wannan sai dai da'ifi din wanda raunin shi bai yi tsanani ba wanda raunin shi yayi tsanani kamar yadda duk zamu zo mu shi wannan bayani malam zai yi su wanda raunin shi yayi tsanani ko da hanya miliyan 1 ya zo ba zai inganta ba yana nan a matsayin shi na bai rauni to sai malam ya ce wa huwa shi alhadithu alhasan fi lihtijaji bihi a wajen kafa hujja da shi kas sahihi kamar dai hadisi ne sahihi ba su da bambanci inda aljumhur a wajen mafi yawan malami nan nakalin da malai ke muna anan yana cewa mafi yawan malamai a wajen kafa hujja ba su bambanta alhadithu alhasan da alhadithu sahihi wato yadda sahihi yake hujja haka Al-Hasan yake hujja ne shi ba nan ba ana magana ta bangaren wanne yi inganci ba ko wanne yi karfi a yadda in as-sahih yace abu kaza haram ne to in Al-Hasan ma yace abu kaza haram ne ya zama haram yadda in sahih ya halatta abu ya zama halal haka me Al-Hasan ma in ya halatta abu ya zama to halal min haythu al-ihtijaj ta bangaren ihtijaji anan ma la yace indal jumhur a wajen mafi yawan malamai amma Ibn Hajar rahimahullah yake cewa shi ittifaqi ma yana kalto shine malamai suka ce bacin karo tsakanin manganun guda biyu shi Ibn Hajar yana magana kan al-hasan li zatihi cewa wannan dukkan malamai sun ittifaqi kan hujja da shi an fahimci wannan amma wanda ba al-hasan li zatihi ba kamar wanda asalin shi da'ifi ne hanyoyin shi suka tattaru ya zama to hujja wannan shine hujjatun inda al-jumhur to sai malai ce wa hadha an-nau'i shi wannan nau'i da biyu wanda shine al-hasan wanda malai ke magana akan shi ana al-hasan dinnan lamma kana yayin da ya kasance wasatan tsakiya yake baina sahihi wa da'if tsakanin sahihi da da'if tsakiyar su yake fi nazarin naziri akallan mai kallo idan mai kallo yazo ya duba a dubawar mai dubawa in yazo ya duba zai ga cewa al-hasan dinnan tsakiya yake shi bai kai sahihi ba kuma ya tsere ma da'if kene yana mataki da ina tsakiya sai malai ya ce amma fa la fi nafsil amri ba a haqiqanin al'amari ba nafsul amr haqiqanin al'amari in ka kasa hadisi gida biyu ne kawai in dai haqiqanin al'amarin hadisi kake so ka sani to hadisi gida biyu ne a duniya ko wanda ya inganta ko wanda me bai inganta ba wanda ya inganta da dukkan nau'ukan shi as-sahihu li zatihi ko li ghairihi al-hasan li zatihi ko li ghairihi dukkan su don mana zangon su dai ne ta bangaren me dukkan su min qismi al-maqbul suna cikin kashin wanda ake karbani shi kuma ad-da'ifu da dukkan nau'ukan shi duka suna cikin qismi guda ɗaya ne tun daga al-mursal al-mu'allaq al-mu'dhar al-kaza al-kaza dukkan su tashar su ɗaya ce kenan fi nafsil amri haqiqanin al-amri hadisi imma maqbul aw mardud ko a karba ko kar a karba kenan ko dai wanda ake ga hujja da shi ko wanda ba ka hujja da shi to amma in ka zo kace za ka yi bayanin keke da keke to anan ne dole al-muhtajj bihi wanda ake kawo hujja da shi al-maqbul wanda ake karba to sai kai bayani kashi kashi shi kuma a zo kace as-sahihu da ka su gidadi as-sahihu li ghairihi as-sahihu li zatihi in ka zo al-hasan kace ya ka su gidadi al-hasan li zatihi al-hasan li ghairihi in ka zo ad-da'if kace shi ma anwa'un kaseera daukan suna da yawa shadidu da'af wanda rawin shi yayi tsanani da kuma wanda khafifu da'af wanda rawin shi bai tsanani ba an fahimci wannan yawa to malai yace yayin da al-hasan ya zamanto tsakiya yake tsakanin sahihi da da'ifi abincike da kallon mai kallo asura ta'biru anhu fassara shi da bayanin shi asura sai yayi wahala asura at-ta'biru anhu bayanin shi sai ya bada wahala ta yadda ana so kai magana tunda abane an ce ya kasu gida biyu kuma na farko ya sha bamban da na biyu din kuma so ake ka fassara shi da fassara guda wanda za ta hade durrassan nashi da haka sai ya zama to abun yayi wahala wa dabtuhu da kuma iya daure shi ad-dabt shine a kiyaye shi a daure shi wannan sai yayi wahala ala kaseerin min ahli hadhihi as-sina'a akan mutane dewa daga cikin ma'abuta wannan sana'ar ilimin hadisi as-sun'a shine aikin ka da kake shine bahaushe yake cewa sana'a asulin da idaramci ce as-sana'atu an fahimta yawa dan haka ilimin hadisi ilimi ne na aiki kanikanci ne kun sanna daga cikin abin da ke wahalar da mu a yanzu masu sana'ar hannu da ƴan kasuwa in suka ga mai harkar ilimi ganin suke kamar zaman banza ne yake ko ba haka bane ka zo kana zaune bakin gida kana muraja'ar littafi ko kwalwarka ta yi zahi sai ya ce barka mallam ana hutawa shi a wajen shi hutu ne kake koko yazo ya isko ka a biro dinka kana ta suba aiki har misali ake bayarwa ce masu cin kudin banza da ke zaune a biro wai kudin banza ne suke ci ba aikin da suke wanda alhali aikin da kokolwa ce take yin shi sama da gabobi yayi wahala sama da aikin da gabobi ne ke yi sama da kokolwa yanzu zaka ji in kai karatu na awa daya wani lokaci irin gajiyar da zaka ji ko misali wanda yazo ya karantar awa 2 awa 3 a makaranta to in ya sauko zai sauko da irin wata gajiyar da ko dan da ko bai kishi wala wani lokaci saboda kokolwa ce ta gaji kuma da mata ce motar din tahiya da haka dole zaka ga yazo ya dan gonda sai gaji me kwana ya kwashe shi da sauransu wadhalika malai ce abin da yasa iya fassara al-hasan da daure shi ya bada wahala li annahu amrun nisbiyyu saboda al'amari ne wanda yake nisbi me al'amari nisbi al'amari nisbi shine wanda ba za ka iya bashi hukunci daya ba ya danganci mutum zuwa mutum ya danganci kallo zuwa kallo misali akwai hadisin da kai za ka iya ce hasan in wani ya kalle shi sai ya ce ba hasan bane kaga huwa hasanun bin nisbati laka wa da'ifun bin nisbati lahu ko kuma hasan din da kanshi kashi biyu ne in an kalle al-hasan li zatihi ga ta'rifin da zakai in an kalle al-hasan li ghayri ga ta'rifin da zakai dan haka in aka tambaye ka miye al-hasan zai yi wala ka bada amsa guda daya sai ka tambaya ta wani bangare an fahimci wannan sannan kuma yace shay'un yanqadhu 'inda al-hafiz shi al-hasan shay'un wani abu ne wanda yanqadhu yakan darsasu a kokolwa 'inda al-hafiz a wajen maharici rubbama taksur 'ibaratuhu 'anhu wani lokaci kalmomin shi ba su iya bayanin shi kama akwai wani lokaci da zaka ji ga wani abu ka gamsu da shi a ranka ka gamsu baka da shi amma ya ga ce kai sharhin shi za a baka aiki an fahimci wannan kamar yanzu ko a rayuwa ta duniya akwai irin wannan yanzu kai wani yazo ya ce maka shi bai san ba menene ruwa ga ya mishi menene ruwa ya zaka ce bai ci ruwa su ne ruwa ci a ai ruwan ne ni ban sani ba kaga me shi yana suke cewa fassara abinda yake sananne ne yana da wahala to haka a babin ilimi wani abu zai iya darsasu a kwalwarka ka gamsu kamar yanzu misali mutumin da ya san kudi sosai cikin an canji idan ka bashi miliyan 1 yana kilgawa yana kai ga fobiye ta jabu da bata za ka ga ya zare ta ce wannan bata to in ya zare ta ya aje in ka ce imin shari ya kai ka gane fobiye ce yana iya ba zai iya ba saboda babu wata ka'ida da zai ce ma ga ka'idar a yi na yau da gobe a ya saba ta yadda da hannun shi ya shahota ya san wannan ba dai take da sauran ba sai ya zare ta ya ashe haka mai harkar zinariya idan ka zo ya dubi zinariya dan jiji ya ce ma wannan akwai garwayi a shi kai kuma ka kalla ka duba idanun kurud ɗaya ne amma shi yana da wata khibra wanda idan ya ga zinariyar zai samu wani sako a kwakwalwar shi wanda kai ba lalle bane ka same shi an fahimci wannan to haka alhadisul hasan yake da kai samu malamin hadisin da ya ga wani hadisi ya hukunta shi hasan ne wala allama taksur ibaratuhu anu wa rubbama taksur ibaratuhu anu wannan kuma yana da yawa shi yasa a cikin magabata wani ya taba rubuto hadisai da yawa yazo da su wajen wani malami in ya karanta ya ce wannan da'ifi ne karanta ya ce wannan bai inganta ba ya karanta ya ce wannan bai inganta ba in ya karanta ya ce wannan ya inganta ya ce mishi waya kake kana gane ya ce in baka yadda maganganun na ba je gojon wani malamin hadisi ya zo gojon wani mi zaka ce kamar ya ce bai inganta ba mi zaka ce wannan kan munkar to kai kuma mi zaka ce ya kai ka gane ya ce mishi in baka gamsu baka je wajen wani ya ce na rage da Allah harkar nan naku bokanci kawai bokanci kun san mutane duk abin da yake karin kwakwalwar su wani lokaci kusan su jingina ma aljannu shi ko mutum aka gani mai ilimi da kuzari da harda da kwakwalwa ce kai ce wannan kamar aljini yake saboda mai yayi karhin duk abin yayi karhin kokoro to sai a ce na aljannu ne sai malai ce wakarta jassam wakarta jashama kathirun minhum haddahu amma dudda haka tajashama me ya tajashum shi da takalluf ha sun yi dudda kasantuwar daure shi da fassarar shi tana da wahala a wajen da yawa daga cikin malamai amma an samu wadansu wanda tajashama sun kallafa makansu ko kuma sun yi yunkuri na mai haddahu na bayanin fassarar shi alhaddu shi ne at-ta'rif fassarawa definition din kai definir din shi kenan an fahimta sai ya ce faqala al-khattabi ga daga cikin su kai yunkurin suka kallafa suka tilasta maka kansu fassara shi akwai al-imam abu sulaiman al-khattabi wanda wannan maganar asulin yayi ta ne a cikin littafin shi ma'alim as-sunan ma'alim na as-sunan wanda ma'alim as-sunan din littafi ne mai kyau sosai akwai fawaid na hadisi a ciki sharhi ne na ikhtisarin sunan abi daud tunda ba dukkan hadisan yake sharhi ibn abu daud to a muqaddimar sai yake cewa game da hadisi hasan yace huwa in kana so ka san al-hadisu al-hasan ma urifa makhrajuhu shine hadisin da an san makhraj din shi daga ina ya hito washtahara rijaluhu kuma marwaitan shi sun shahara to kaga anan har yanzu bai ce komai ba tunda idan ka ce ma urifa makhrajuhu hadisin da aka san inda ya hito to hitowar ababiyu ne ai ko hitowa ta bangaren kasashe shin wannan hadisin shami ne ɗan kasar sham suka rawaito shi ko ko hadisi ne makki ko ko hadisi ne basri ko hadisi ne madani kaga wannan makharajul hadis sai a ce makharajuhu min basra daga basra ya hito ko hadisin ɗan shami ne ko hadisin ɗan kufa ne kaga wannan a ce mishi makharajul hadis sannan kuma makharaj na zaman tuwa me na biyu ha ha waje ba rijal din ya zaman tuwa makharaj din rijal din wanda suka rawaito shi ko dai thiqati ne ko du'afa'u ne ko ko udul ne kaga shi wannan makharaju ashe makharaju min ad-du'afa na hadisi daga da'ife hito ko daga siqati ya hito ko abin da ya kama da sannan da yace washtahara rijaluhu rijal din sun shahara to wace irin shahara shahara ta zatin su ko ko shahara ta du'ifanci mana shahara ko dai ta zati ko kuma shahara ta ta adalci akwai wanda sun shahara amma du'ifai ne kuma me yasa ma aka san su du'ifancin yasa aka san su tayar da ka haɗu da hadisin sai malar ce da ka haɗu da hadisin wane ya shahara da riwayar hadisi kawai ka ja mai layi ka wannan mashhurin ne sannan ita wannan shuhura din rijal na hadisai masu rawaito ingantattun hadisai akwai mashhurai cikin su du'afa akwai mashhurai cikin su to kenan ko dai yana nuna ishtihar kenan ishtihar rijalu da dokar sun shahara zatin su an san wannan wane ne wane dan wane ne an san shi ko kuwa da'ifi ma yana iya shahara thiqa yana iya shahara rawi al-hasan yana iya shahara shi yasa mu dan suma ce wannan ta'rifi na al-khattabi bai biye bukata ba ne yanzu bai hidda kishirwa ba qala khattabi ya ci gaba da cewa wa alayhi madaru aksari al-hadith kuma shi irin wannan hadisi al-Hasan din akan shi ne mafi yawan hadisai ke kai da komowa haka yace to kaga giri kan wannan maganar Khattabi babban turken hadisai na menene al-hadith al-Isa an fahimta to kaga wannan ma me fihi nazar wa huwa alladhi yaqbaluhu akthar al-ulama yace kuma shine hadisin da mafi yawan malamai suna karban shi kuma wa yasta'miluhu 'ammatu al-fuqaha sanan duk sauran ragowar malaman fiqh suna me suna karban shi to al-ulama ul hurqo da yace yasta'miluhu al-fuqaha kenan ya nuna malaman na bangare biyu al-ulama ul hurqo abin da yake bayyana me ya nuna malaman hadisi bangare na biyu al-fuqaha dan kamar yadda za ku zo ku ji ko a cikin karatu wannan littafi zaka akwai matsalolin da na ilimin hadisi wanda manhajin malaman hadisi akai daban manhajin malaman fiqh kuma da yanzu misali a wajen fuqaha ziyaratu thiqa maqbula kawai duk inda thiqa yayi wani kari to kawai karba shi shi kuma malaman hadisi a wajen su ziyaratu thiqa ba ta da kaida guda ana iya karbar ta wani lokaci ana iya wasi da ita to kaga daga nan an sha bamba to sai dai kaida kamar yadda muka saba gani duk ilimi abun dogaro a cikin shi daga cikin malamai shine malaman ilimi ya ga zo ana magana ta fiqhu to malaman fiqhu ake lura da su in aka zo ana magana malaman hadisi to maganganun malaman hadisi ake yi da su duk da zaka yi samu cikin malaman da ya hada komai ko ko ya hada bangaren lura biyu ya hada hadisi ya hada fiqhu wanda shine ibn rajab yake cewa afdalun nas fuqahaul muhaddithin mafi fitan mutane sune malaman fiqhu da hadisi wanda sun kware a fiqhu sun kware a hadisi kamar yanzu wannan zamanin namu irin su ibn bas kaga ibn bas faqihul muhaddith an fahimta faqihi ne kuma muhaddith amma kan dauki ibn usaymin da me yafi ce tsakanin hadisi da fiqhu ba muna cewa bai da ilimi kan hadisi bane ba samu amma dai wanda shi tutar shi ta kada a ciki sosai shine me alfiqhu Muhammad Nasiruddin Albani ha tutar shi ta yi kadawa a fiqhu ba muna cewa bai san fiqhu ba amma dai tutar ta yi kadawa a fiqhu a hadisi yake so yace a hadisi amma kaga Ibn Baz zaka kusan saitin ɗaya ne in kaga yana magana kan hadisi yadda zaka je yake magana kan hadisi sannan kuma haka zaka je yana magana akan abun nan akan fiqhu ko abun ban mamakin baya gani wanda wala Allah ma wannan yana daga cikin abin da yasa ya dan bada gudunmuwar rishin kai wani matakin a cikin wadansu abadi saboda lokacin mutai da wannan lalurori yanzu misali yadda zaka ga Albani zai dauko hadisi tahrijin shi cikin kutub dewa shi Ibn Baz wala Allah bai samu irin wannan damar to amma duk da haka faqihun kuma muhaddith an fahimci wannan yawa to waɗannan su ne Ibn Rajab yake cewa afdalun nas qultu wa yake magana dan Ibn Kathir wato yanzu ya kawo magana Ibn Salah kuma zai yi tariki akan ta yace fa in kana mu'arraf yace idan dai Ibn Salah yana nuhi al mu'arraf ta'rifi na al hasan da yayi huwa qawluhu tace magana shi da yace ma urifa makhrajuhu wa ishtahara rijalu indai daidai wannan maganar ce fassara al-hasan yace to fal hadithu sahihu kadhalika hadithu sahihi ma ga yake shi ma ya urifa rijalu urifa makhrajuhu hasan daga yana kullu sannan kuma me wa ishtahara rijalu mazajin shi sun shahara yace bal wa da'if at-hadithu da'if zaka samu wanda urifa makhrajuhu kuma ishtahara rijalu musamman ita shuhura ba ta nuna adalci ba to yanzu ko a rayuwar mu tayo da kullun ba ko wanda kusan duk gari kowa san shi ba amma ba mai fatan ma a ce dan uwan shi ne ya shahara da ƙarya ko ya shahara da alfasha ta zina ko ya shahara da shan giya ko ya shahara da babban barawuli kaga yayi mashhuri ne amma mai mutumin kirki ne a'a dan haka shuhura daban nagarta daban zaka isa mu mutumin kirki salihi adili a unguwar su ma ba kowa ya san shi akwai irin wannan ko yawa to haka an yi wayar hadisi ba dan mutun ya shahara ba ke nuna cewa thiqa ne akwai wannan mashhurin ne bil kazib ha mashhuri ne wanda ba a yanzu misali a wajen dalibin hadisi zai yi wahala ka ce wa mutun Nuhul Jami' ya ce bai san shi ba alhali wani suka ce jama'a kullu shay'in illa as-sidiq shi komai ya taro amma ban da gaskiya ita ce ya rasa ko kuma wannan suna da yawa daga cikin du'afa wanda ba sai mun samu bada misali akan su bai ba wace wace
eh
la eh maganar khattabi bayan ya gama kawo maganar khattabi shine ibnu kasir ne yake tani la 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 ba ibnu sulayh bane sabqu lisani asar waye ce mun qala al-khattabi ba to abin da ya kamata in ce da ya gama kawo maganar khattabi to zai yi ta'liki ba maganar ibnu sulayh ba yawa sai yace bal wa da'ifu kadalika haka da'ifi kadalika to yanzu tunda munasaba ta kawo bari ka shigo da wata magana haka shaharar mutum ba ta nuna ilimin shi wannan masu tsaron wa'azi ba su tantance wannan su ganin suke duk wanda ya shahara to malami an fahimci wannan yanzu zaka iya samu wanda Allah ya bashi iya surutu ya bashi iya tsara magana ya bashi iya tsara bayani amma in ya hau min bayyana wa'azi zaka ji cewa kamar wani babban malami ne karshenta wa'azin da zai yi sai ya je wajen wani ya fassara mai takwana sannan ya hawa da shi min bai ni akwai wanda na sani wanda suke da wannan dabi'a akwai ɗaya daga cikinsu mashhuri ne sosai majalisin da muke karatu yana wa'azi ne ranar Laraba ko ranar Alhamis yake wa'azi amma Laraba yake zuwa nan majalisin malam ya bika mai karatu wannan da shi zai wa'azin gobe kuma in ka haɗu da shi ka haɗu da malamin za ka gaishe shi so dubu inda zahiri za ka kalla ba ka gaisa malamin ko so ɗaya ba mu bambance wannan shaharar mutum ya shahara da wa'azi ya shahara da huduba bai nuna ingancin aqidar shi bai nuna ingancin ilimin shi sai dai in mai aqida ce ta kwarai bayanin da yake zai bayyana da aqida ciki bayanin aqidar zai sa ka san da aqidar shi an fahimta yawa wannan ma da ka dauka babban malami wallahi a wajen malaman hadisi su ka dauka yanzu misali akwai wanda tabbata yake cewa duk Afirka ta yamma ba kamar malam wani a hadisi yace saboda me yace saboda wani yana ka hadisi sai ya ga mujalladi sai ya ga shahi sai ya ga lambar hadisi nace asha wannan ko dalibin ilimin hadisi ba a kira shi indai wannan ne ta'arifin wannan ko dalibin ilimi ba a kira shi a hadisi tunda wannan kowa na iya shi in nace kowa duk wanda zai iya ta da baki yana iya wannan yanzu ba ga shi istisar bane gaban ka kawai sai ka dauki wannan magana sai ka hawo minbari ka ce ibnu kasir ya kawo a cikin ikhtisar ulumul hadith shahi na 49 an-naw'ul awwal ba shikenan ba to yanzu da wannan ake gane malamin hadisi to kaga su awa wannan da cikin mu zai hawo minbarin yace as-silatul hadith as-sahiha mujalladi da sai ce Allahu akbar wa an yi ilimin kenan saboda mai mutane ba su san da yawan su ba su san hakikanin ilimi ba sai yace wa in kana baqiyatul kalam min tamamil had falaysa hadha alladhi dhakarahu musallaman lahu in kuma ya zamanto wa in kana baqiyatul kalam idan sauran ragowar maganar wadda ta biyo bayan washtahara rijalu min tamamil haddi tana cikin cikon fassara al-Hasan da al-Khattabi yake to falaysa hadha alladhi dhakarahu to wannan abin da ya ambata bai kasance ba musallaman lahu za a sallama mishi akai wato nan da yace wa alayhi madaru akthar al-hadisi wa huwa alladhi yaqbalu akthar al-ulama'i wa yasta'milu 'ammatu al-fuqaha'i in wannan maganar duka har yanzu fassara ce ta definition ce ta al-Hasan ha to in haka yake nuhi to wannan maganar ba a sallama mishi akai an fahimci wannan wannan maganar dai ba a sallama mai na cewa anna akthar al-hadisi min qabili al-ihsan na cewa mafi yawan hadisai suna a babin hadisin Hasan yace wannan ba a sallama mafi yawan hadisai a ce dukkan su mafi yawan su Hasan ne ba a sallama kan wannan wala huwa alladhi yaqbalu akthar al-ulama yace kuma shi bane hadisi ne mafi yawan malamai ke karba wa yasta'miluhu 'ammatu al-fuqaha kuma mafi yawan fuqaha suke aiki da shi ba haka bane wato ba shi bane wanda aka yi yawan karba kun ba shi bane wanda yasta'miluhu al-fuqaha malamai fiqhu suke aiki da shi an fahimci maganar Khattabi da ta'liqin Ibn Kathir akai to sai yazo yace qala ibn al-salah yana cewa warwina 'ala at-Tirmidhi mun rawaito daga al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi annahu cewa shi Tirmidhi yuridu bil Hasan yana nuhi da al-Hasan wato yana fassara al-Hasan in yace al-Hasan yana nuhi da shi a cikin littafin shi Allah ya kuna fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib cikin isnadin kada ya zamanto akwai wanda ake tuguma da ƙarya sharadi na farko kenan na al-Hasan wanda Tirmidhi yake nan ga fassarawa idan aka ce al-muttahamu bil kadhib muka ce ɗaya daga cikin ababe biyu ke sa malamai su ce wani muttahamu bil kadhib na daya a cikin hira da yake yi da mutane yana ƙarya amma ba a taba samun tabbacin yayi ma annabi ba alayhi salatu wassalam ba a taba kama shi ya kirkiro hadisin ƙarya ya jingina ma annabi ba alayhi salatu wassalam amma dai a hira da yake ta mutane haka yana ƙarya to kaga ƙarya ko fasikanci ce fasiki kuma ba karban hadisin shi to da haka ba su karban hadisin shi bayan ba su karba kuma su ce muttahamun bil kadhib muna tuguma shi da ƙarya anan wace ƙarya ce ake tuguma shi da ita ta hadisi ba ta cikin mutane ba wanda yake mutane sana manta tabbata a wannan babin kazzab makaryaci ne amma inda tugumar take shine wajen hadisan annabi tunda abinda suke cewa wanda duk ya mai da ƙarya abu mai sauki wanda yake iya yin ta cikin mutane to yana iya yi ma annabi ta sallallahu alaihi wasallam da aka su ce a cikin hadisan da yake ruwaitowa ma daga annabi muna tugumar shi da ƙarya kaga tuguma suka ce ba su ce sun tabbatar ba in sun tabbatar ba su ce mutam kai tsaye malaman hadisi ba su iya kara ba su ce kazza makareci ne ta eh ga sun sai malaman hadisi ne zaka limamin Jumar unguwar in dai ta tabbata makareci ne ce kazza ba abin da ya sha mai kai to abin da kaga da yawa yau mutanen ba su saba da wannan ba ce liman kazza abun gudan liman eh saboda akwai wanda ilimin shi bai tsaftace shi kamar yadda muka shagai shi wani ilimi ba shi bane manuhar abinda an manuhar ilimi in ka same shi kai aiki da shi ungwani shi kenan an fahimta me in dai kana dauke da ilimi yana hannunka na dama dabi'unka kuma na hagu ilimin ya kasa canza ka to baka ungwani da shi ba saboda fa'idar ilimi shine aiki da shi fage wannan mutumin farko suke cewa al-muttaham bil kadhib kenan nabi al-muttaham bil kadhib mutun ne wanda ba san shi da ƙarya ba amma yana rawaito hadisan da suka saba ma ka'idodin musulunci an fahimta kamar hadisai ne shi kadai yake rawaito su kuma in ya kawo su yana rosa hadisan da usuli ne gimshikai ne addini sai su ce to wannan muttaham bil kadhib akwai tugumar ƙarya a kai shi to gini kan wannan kenan kaga tunda al-muttaham bil kadhib in ka zo ka dawo bayani kan hadisi da'ifi a hadisi mai rauni wanda raunin shi bai da tsanani za mu sa shi ko ko a rauni mai tsanani ha a rauni mai tsanani za a sa shi to kenan kaga Tirmidhi na ishara ne a nan cewa kada raunin hadisin ya zamanto mai tsanani ne shine sai ka al-muttaham bil kadhib dan yin ishara zuwa kenan al-hadithu al-hasan wanda Tirmidhi yake danga fassara anan sharadi shine kada raunin shi ya zamanto mai tsanani yanzu in al-muttaham bil kadhib ya rawaito hadisi wani muttaham bil kadhib ya rawaito hadisi wani muttaham bil kadhib ya rawaito hadisi sun zama suna su uku to har yanzu bai zama hasan yana nan a matsayin shi na da'ifun jiddan an fahimci wannan sannan kuma yace wala yakunu hadisan shazzan kuma kada ya zamanto hadisi shaz me yake nufi da shuzuz wato kada a samu mukhalafa kada ya zamanto shi wannan hadisin da mai rauni ya rawaito wanda raunin shi ba mai sanadi bane kar ya zo ya saba ma hadisin waɗanda suka yi shi yawa ko kuma daga cikin amintattu ko wanda ya yi shi ƙarhi daga cikin abintattu wato kada ya zamanto hadisi botsararre sannan kuma wayurwa min ghairi wajhin nahu zalika ana rawaito shi ta huska da ba ɗaya ba kwatankwacin irin haka wato an rawaito shi ba da huska ɗaya ba a matsayin mai rauni to in ka haɗo huskokin da waccan sai zamanto me biyu din in ka hada su zamantu al-Hasan amma wani irin al-Hasan li ghairi dan haka in ka natsu da kyau za ka ga fassarar da Tirmidhi yayi ma al-Hasan anan ta al-Hasan li ghairi an fahimci wannan da yace yurwa li ghairi waje kada samu tafarrud ha kinan ba shi kada yaro shi yana da kasaratu turuk an fahimci wannan shi kuma ta'rifin al-Khattabi sai wadansu malamai suka dauke shi akan al-Hasan bi zatihi an fahimci wannan kenan sai zaman to an samu nau'uka guda biyu din na al-Hasan bi zatihi da al-Hasan ghairi sai yace wa hadha idha kana qadruhi 'ani at-Tirmidhi annahu qalahu fa fi ayyi kitabin qalahu wa ayna isnaduhu 'anhu wannan maganar ko ta Ibn Kathir ce anan ya kamata ku rubuta qala Ibn Kathir saboda ku tantance dudda a muraja'ar da nayi hatta wadansu daga cikin masu sharhin ikhtisar ulumul hadith anan suke suna jingina mai Ibn Salahi wannan magana amma wannan kuskure saboda a ƙasa ku duba yace qawluhu fi ayi kitabin qala wace raddahu al-iraqi ko fi sharhihi to in ka koma ma sharhin iraqi zaka ji iraqi da kanshi zai ce wanda yayi wannan maganar wanda yayi ma raddi shi ne Ibn Kathir iraqi ya gai a cikin at-taqir wal
zuri ba
dan nazo bazo da littafin nan ba al-Husayn bazo da littafin da nazo na dauko shi at-taqir wal ibah ba sai akai na manta shi ba Allahu musta'an amma a ciki zaka ji al-iraqi da kanshi ya nassanta cewa Ibn Kathir ne wannan magana na dai kenan na biyu in ka koma ma ma'rifatu ulumul hadith muqaddimatu Ibn Salah din da kanshi baka isko wannan maganar shi akalla na duba nuskha biyu na ulumul hadith na Ibn Salah wanda babu Ibn Salah bai wannan maganar kenan wannan ta'liqi din da Ibn Kathir ya kamata ya ce qultu kamar yadda ya saba an fahimta saboda a tantance maganar shi daga maganar Ibn Salah sai Ibn Kathir ya ce wa hadha shi wannan maganar da aka ce Tirmidhi ya faɗa idza kana qad ruwiya 'ani Tirmidhi in ma wata tabbata kenan an rawaito daga Tirmidhi annahu qala cewa ya faɗe shi to fa fi ayi kitabin lahu qala to wannan littafi ya faɗa wa sai Ibn Kathir yana cewa ne wannan maganar ta Tirmidhi da aka ce ya ce Allah ya kuna isnadu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib wa la yakunu hadithan shadhan yurwa min ghairi wajhin na'u zalika yace in Tirmidhi yayi wannan maganar to a wannan littafi ya faɗa sannan kuma wa aina isnaduhu anhu kuma ina isnadin maganar daga Tirmidhi ba Ibn Salah yace wa ruwina ba to ina isnadin an fahimci wannan kenan nan abu biyu kalubale biyu Ibn Kathir shi ma na daya in an ce al-Tahi ne ya faɗa to a wannan littafi ne na biyu inda isnadi kuka rawaito ina isnadi shine al-Iraqi sai yace wa hadha al-inkaru ajib yace wannan musu da wannan inkari da Ibn Kathir yayi yace abun mamaki saboda me fa innahu fi akhir al-ilal wannan magana tana karshen littafin al-ilal wanda shi al-ilal din allati fi akhir al-jami' wanda take karshen jami'u at-Tirmidhi saboda al-ilal din guda biyu ne muna da al-ilal al-kabir wanda littafi ne mai zaman kanshi muna da al-ilal al-saghir ila al-karami shi al-ilal al-karami da Imam at-Tirmidhi ya rubuta jami' da yazo karshen shi sai al-ilal domin bayanin waɗansu matsalolin da suke da muhimmanci da ke cikin al-jami'u din kamar malaman nan da yake cewa Abdullahi ibn Mubarak ya ce kaza Shafi'i ya ce kaza Malik ya ce kaza ina ya samu waɗannan maganganu tunda bai kawo su isnadi to sai zo yayin bayanin ga isnadan sannan yana cewa hadisi hasan to me yake nufi da hasan an fahimci wannan to karshen ilal sai karshen jami'u at-Tirmidhi sai al-ilal wannan za ku ga har yanzu so da yawa in ana buga shi za ku ga tare da ilal din ake buga shi sanna al-allama al-mubarak furi da yayi tuhfatul ahwazi shi ma a ƙarshen sai yayi sharhi an fahimta ya sanya mai ko shifaul alil ne idan ban manta sunan ba amma yana tare da shi yayi sharhi an fahimci wannan to kenan ba cikin al-ilalul kabir ba to shi kuma al'ilal saghir din da yake tare da aljami sai ya ce wahiya dakhilatun fi sama'ina wannan al'ilal din yana shiga cikin babin hadisan da muka yi daga malamai wa sama'il munkir lidhalika shi ma mai inkari al'ilal din nan yana cikin hadisan da ya jiyo da littafan da ya jiyo daga malamai wa sama'in nas da kuma jin sauraron ragowar malamai da suke ma hadisi kamar nan me al-Iraqi yake so yace abinda Tirmizi yake abinda Ibn Kathir yake inkari shi ma ya san shi yadda suka ji shi su su al-Iraqi haka sauraron malamai suka ji shi Ibn Kathir ma haka ya ji shi kun san akwai majalisus sama' wanda malamai suke me majalisus sama' majalisus sama' malami ne zai zo ya zauna yana da isnadai misali yana da isnadi a Bukhari ko a Muslim kutubus sita ko tis'a ko kuma ma kutub da yawa sai ya zo ya zauna sai a sa karatun littafi misali wani na karantawa yana zaune yana saurari inda ake buƙatar ta'liki sai ya tsaya ya ta'liki inda ya ga buƙatar wani tambayi ya tsaya ya tambayi karanta kawai ake kuna saurari ana yi ana yi ana yi sai an sauke littafin kaf kun gama jin shi shikenan kuma sai ya ce ya ba kowa ijaza ya ba kowa damar ya rawaito wannan littafin daga gare shi shi kuma daga malamin shi daga wani daga wani daga wani in Bukhari ne har zuwa ga Bukhari shi kuma Bukhari har zuwa ga Annabi alaihi salatu wasallam wanda wannan har yanzu akwai shi an fahimta ta ƙarshe da na samu wani malamin mu ya bani kutubu tisa ta amma har yanzu ban taɓa kowa ijaza ban taɓa kowa ita ba kuma ko karatukan da muka fara yi na kutubul al-ummahat za ka galibi akwai malaman da in suka zo fara su sai mutum ya fara da isnadin shi sai ya kai ga malamin to daga nan ya zo gaba in zai cewa Muslim ya ce sai ya ce wabihi ilayhi qala haddatha da isnadin mu da muka karanta a farkon littafin zuwa ga Muslim Muslim ya ce haddathana har har ƙarshe to amma kyawun wannan ku musamman dai a wannan lokacin namu gaskiya ya kamata a duba sauki da ijaza saboda yadda naga waɗansu har anan ƙasar waɗansu malamai suna da tasahuli kan ijaza ɗalibi kawai zai gamu da kai cewa wani bani ijaza sai ce ajaztuka kawai ya baka kai to in huwa ahal in ya cancanta ba matsala bai in ya cancanta ba matsala bai amma mutumin da karanta isnadi bai iya ka bashi ijazar Bukhari me zai zo yi kawai sai ya zo ya ta kombo ce su Bukhari nan ma suna da isnadi har gari kai har ga Annabi in ya ga dama ma zai iya harace isnadin da ka bashi har da Bukhari in ya zo hudu ba kawai ya jawo isnadin ya ce mun rawaito daga Annabi haddathana anbana akhbar shikenan gurur yake sa madalibai da yawa sannan wadansu majalisu sama'i in ka ji su zaka yi mamaki shi malamin da zai bada ijazar ana taune asma'ul rijal sunan rijal yana to ana tozartar da larabcin hadisan ma ba a karanta daidai kuma yana taji haka yake tabiri yana hucewa alhali shi lokacin da aka bashi ijaza ba haka aka karanta sunan rijal din ba shi kuma yanzu an karanta da kuskure kuma ya bar shi an huce haka an fahimci wannan wanda fa a ka'idar riwaya in malamin ka yi kuskure a cikin riwayar in ka zo riwayar za ka ga cewa ga yadda ya baka shi da kuskura Allah shi daga baya kai tambayin kuskura to kai kuma an baka isnadi lahiyayye nan wajen karanta an karanta da kuskure ka bar shi ya huce kuma ka bada ijaza a kai kaga akwai me akwai matsala akwai matsala to ya gazo aka yi alhamdulillah har yanzu malamai suna da majalisus sama wanda za ka ga mai rai yanzu ko daga cikin malaman da suka shahara kusa a isnadan ba akwai malaman da sun shahara da isnadai al-awali wanda suke masu daraja har yanzu akwai malamai wanda suke da al-awali daga cikin asali din tayyib al-muhim Tirmidhi Ibn Kathir ya yi inkarin wannan magana malamai suka yi mishi raddi akai tayyib can ba ya ce ina ne Tirmidhi ya yi maganar ba a wani littafi ya kuma ina isnadin maganar to wannan kalubale na huko da jiwa kenan. To na biyu sai yace wa in kana fuhima min istilahi, in kuma Tirmidhi ba kuna nuhi ya furta maganar bane baro baro aka ganinta ko ya gaye ta a zahiri, sai dai fuhima min istilahi ku ne kuka gano haka a istilahin shi ha fi kitabihil jami' a cikin littafin shi aljami in suka ce aljami sunan Tirmidhi din kenan yace to falaisa zalika bi sahihin, to wannan kun ba dai bane. Kun san wani lokaci malami yana rubuta littafi bai cewa ga ka'idodi na, amma karatun da ake ma littafin yau da gobe sai sa a fahimci manhajin shi, a ce in yace kaza to kaza yake ne. Misali Ibn Hajar kamar da yake cikin kitabut tayammum a Fathul Bari yake cewa duk inda Bukhari ya hada malami biyu a wuri daya yace haddathana wane da wane, yace to a istiqra'in da suka yi mu Bukhari malamin nan da ya kawo na biyu lafazin shi yake kawo. An fahimta? An fahimci wannan? In ya kawo malami biyu ya goya su haddathana wane misali da wane, bari in bada misali, yace haddathana al-Qanabi wa Abdullah ibn Yusuf an Malik, to mutum ne ya hada nan Al-Qanabi da Abdullah ibn Yusuf, waye na biyu anan? Abdullah ibn Yusuf. To lafazin da zai kawo wa na hadisi na Abdullah ibn Yusuf, yanzu Bukhari ne ya ga wannan a fuhima min istilahi, an fahimci wannan ne da aka yi ta karanta littafin ana muqarana ana duba inda ya hada nan ya hada malami biyu a dauko nan ya hada malami biyu a dauko sai aka haɗo su gaba daya sai aka cewa duk inda ya hada biyu to na biyu din yake ka lafazin shi, ta wannan fahimtar shi ne aka. To ku bambanta tsakanin maganar mutum da abin da ka fahimta daga maganar. Wani lokaci zaka iya fahimtar wani abu a maganar mutum wanda shi wa ba haka yake nufi ba. In ka zo ka dora raddi akan wannan yanzu fahimtar ka ita kake ma raddi awa ɗaya din nan shi kuma yayi daban. An fahimci wannan? Yawa. Musamman musamman lawazimul qawl, in mutum ya magana ka ce to lazimin maganar shi ya nuna kenan kaza yake bi, to wannan lazimin da kake cewa la yalzamu bai lazimtar shi, sai dai in shi ya daukar makan shi cewa lazimin maganganun shi la yaltazimu biya, amma lazimu qawlu lazimu qawlin nabi da lazimu qawlin la shi mu'tabar. An fahimta? Lazimin maganar Allah ana aiki da shi, lazimin maganar Annabi alaihi salatu wassalam ana aiki da shi. Wannan in kun karanta koda anan kusa kusa Al-Qawaidul Musla na Ibn Uthaymeen yayi wannan bayani. Dan haka kahin ka yi wa mutum naqabi ka tsaya ka natsu ko kahin ka jingina mishi magana ya kamata ka tsaya ka fahimci me yake nufi da fara, saboda ba haka ba za ka yi taraddi ya banza sai kaga mai zace to ai an yakin banza kharijul mawdu kai ni ba ma haka nake nufi ba, to kaga me an samu matsala. Bari in baku misali da na baku a baya, kamar yanzu Sheikh Rabi lokacin da yazo yake naqadin Sayyid Qutb, Sayyid Qutb sai yace al-mujtama' al-jahil, society al-ummar take jahila. Sheikh Rabi sai yace ai kafira, wato yana nufin kahira. Yanzu nan menene Sheikh Rabi yayi fassara ce, saboda lafazin al-jahili ba kahirci bane mai sarihi, amma sai ya fassara cewa shi Sayyid Qutb kahira yake. Al-Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi lokacin da wani daga cikin dalibai yake magana da shi game da Sheikh Rabi, sai Albani yake Sheikh Rabi yana da zahiri, yace mishi to ka bani misali zahiri, yace a cikin tafsirin akwai yace amma dan ka bani misali, sai Sheikh al-Albani ya dauko wannan magana yace gashi nan Sayyid Qutb yace al-jahili, sai shi Sheikh Rabi yace kahira yake ne, wanda lafazin al-jahili ba lazimi bane zaman to kahiri. Yace ayi Annabi yace wa ɗaya daga cikin sahabbai anta muru fika jahiliya fika jahiliya to bana yana nufin fika kufur ha yace kun ga nan annabi ya furta al jahiliya nan bayan nufin kafirci ba to me yasa Sheikh Rabi ya fassara ma sayyid qutub wannan maganar tashi da cewa kafira ce wannan magana lokacin da hizbiyu suka shi dadi kamar ka san mutu yana so ya nitsi a ruwa in yaji ya cirke igiya ya zai yi sai ya kawai ya dawo duniya dan lokacin da bai lalabo sai ya cafke ba shi yake kamar me kamar ya mutu kenan to dama ana neman ya zai a datsa Rabi din nan kowa ya huta to gashi Sheikhul Albani ya ce Sheikh Rabi yana da shidda ya ce kaza 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 suka yi ta murna wanda Sheikhul Albani abana warko wannan shidda din da yace Sheikh Rabi yana da ka hanyar sai da jinye ta yace ya jinye ya jinye Sheikh Rabi da kanshi ya gai wannan yace ya kira Sheikh Albani yace mishi wannan kalmar da ka faɗa waɗannan hu mutanen kaji 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 kaza yace mishi ya jinye yayi taraji ai kaga da yakar in dai dan Allah yi ake ya kamata maganar ta mutu daga nan to bata mutu ba tunda can Albani ya ga abin da suke so amma na an ce ya taraji ba sai da taraji ba saboda bai gyara su alhali wannan fassarar da shi Sheikh Rabi yayi ta ne gini kan abin da wala alla Sheikh Albani bai ganshi ba ko ya ganshi ya manta saboda cikin littafin shi al-adala al-ijtima'iyya yace idan suka ce mujtama' jahili shine ke fassara yau sayyid qutb da kai yace shine mujtama' wanda ke kahiri kenan kaga wannan fassarar da shi ya bayar idan ta Sheikh Rabi ya aro yazo ya fassara mai wannan maganar tashi da shi sai ya zaman to abinda Sheikh Rabi ya gai ba kuskure ko daya a ci Sheikh Al-Albani ko dai zaman to bai ga maganar waccan ba da haka sai ya yi masa Sayyid Qutb fassara da babu ihsanul zann an fahimta ko kuma ya zaman to ya ganta ya manta abinda sai ya kara tabbatar muku da cewa Sheikh Rabi wannan maganar Sheikh Albani ya janye ta bayan wannan ma Sheikh Rabi ya sake rubuta sabin raddodi akan su ɗan kutubiyya ɗin da Sayyid Qutb kuma ya dauki littafin ya baiwa Sheikhul Albani Sheikhul Albani ya karanta yace kai duk wanda ma ya karanta wannan littafin naka zai san Sayyid Qutb bai san musulunci ba asuli da rassa kuma abinda Sheikh Al-Albani da hannun shi ho ya rubuta wannan da hannun shi rubutu hannun da na har yanzu da yazo yayi takdimi ga littafin Sheikh Rabi to abun ban mamaki a nan kasar muka samu wani maskiya ce yace rubutun ma wai Sheikh Rabi ne ya kirkiro shi yace Albani ne shi duk dai saboda me Sayyid Qutb ya tsira to kaga sun kai wannan magana na daya sai ka bada hujjar da ke nuna Sheikh Rabi ya kirkiro wannan sannan duk duniyar nan malamai sun karanta maganar nan sun yi ta sun nanata ta zuwa yanzu ba malamin da yake wannan magana iyakacin binciken da nake ba samu malamin da yake wannan magana sai shi wannan matsiya ce wanda kowa unguwar su ba a kira shi mana sannan abinda sai kara tabbatar ma da wannan magana dauki a Sheikh mashhur Ar Salman Sheikh mashhur da kanshi ya hito yake cewa yana magana kan Sayyid Qutb yake cewa malamin su Albani ya ga cewa ahsanu marrad ala Sayyid Qutb mafi kyawun mutumin da ya masa Sayyid Qutb raddi yace shi ya Sheikh Rabi yace kuma shi mashhur din yace Albani ya bashi kofin da Sheikh Rabi ya baiwa Albani wanda Albani yayi ta'liqat da rubutun hannun shi yace kuma yana nan aure shi to ga mi gije so kuma in wancan rubutun baka yi da shi to yanzu kuma daliban shi sun hito sun ce haka ne kuma akwai ma rubutun hannun a wajen su kuma yake cewa Sheikh Al-Albani da kanshi yake cewa wallahi basu ma san waye Sayyid Qutb ba sai bayan sun karanta da tawon Sheikh Rabi so Al-Albani ba malamai bane masu sirri da girman kai ba su boye gaskiya saboda shi mashhur da kanshi yake cewa lokacin da wani yazo da wanda tilli tawon Sayyid Qutb kan aqida yace da suka karanta muqaddimar aka karanta ma Albani muqaddima Albani ya cincina ma littafi saboda ba shi ga ciki ba muqaddima ce aka karanta yace da aka shiga can ciki sai suka gashi su tauhidin da suka ruhi daban shi ma nashi din daban saboda me sai yin kutubu shi hatta fassara kalmar shahadan nan fassara tana da matsala kanta irin fassara su al-mududi ce yake an fahimci wannan to kaga wannan zai nuna maka cewa dole kai insafi dole ka zama to mai insafi ko kana da haushin malami indai gaskiya shi ta bayyana kawai ka hakura a haka din cikin ba dadin daman gaskiya ba ta da dadi hakuri ne yake a karbe ta galibi zuciya ina nan ba ta da dadi a wajen zuciya to sai malai yace wa in kana fuhima min istilahi in an gano ita gaskiya ita wannan maganar tirmizin ne min istilahi daga istilahi shi fi kitabihi aljami a cikin littafin shi aljami yace fa lisa dalika bi sahihi wannan ba gaskiya bane yace fa innahu yaqulu fi kaseer min alahadith kamar yanzu shi tirmizi shi ibn kaseer zai bada hujjar da yasa yace ko an ce an gano wannan fassarar ne daga istilahin tirmizi a jami ko fahimta akai ba daidai bane fahimta yace saboda me fa innahu yaqulu fi kaseer min alahadith dan shi tirmizi yana fada cikin hadisi da yawa sai yace hadha hadithun hasanul gharib yace wannan hadisi hasanun kyaukyawa ne gharibun kuma bako sai yace la na'rifu mu dai bamu san wannan hadisi ba illa min hadhal wajh sai ta wannan huska din kai me ya alwajhu anan at-tariq sai ta wannan hanyar ha to kaga ta wannan hanya illa min hadhal wajh in ka koma mai ita maganar da ibn kathir ke randi yace wa yurwa min ghairi wajh ana rawaito ta ta huski hasan ana rawaito ta huskar da ba dai ba to nan kuma shi da kanshi tirmizi yace a cikin hadisi da yawa sai yace wannan hadisi ne hasan garibi kun ba musan shi ba illa min hadhal wajh kuma yace hasan ne to ku kuma kun ce yace al-hasan yurwa min ghairi wajh in kun fahimto haka ne to fahimtar ku ta ci karo da nassin wannan maganar tashi shine abinda ibn kathir yake so yace shine malamai suka ce da wannan maganar ta la na'rifu illa min hadhal wajh da waccan dukkan su tirmizi ya gaya sai dai waccan maganar ta Allah ya kula fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib wa la yakunu hadithan shadhan yurwa min ghairi wajh suka ce lauri al hasan li ghairihi shine yazo da hanyoyi daban-daban wannan kuma da yace hadha hadithun hasanun gharib la na'rifu illa min hadhal wajh al hasan li zatihi an fahimci karatu ina gani ko yawa to ina ganin sai mu kwana minti nawa kai tayyib mu kwana nan a darasi mai zuwa insha Allah sai mu tashi yana karatun muslim ɗan uwa sun bada shawara an canza tsari shawara da wasu ɗan uwa suka bayar shine a dawo da karatun bulughul maram da ya kamata mu yi ranar lahadi bayan asuba a dawo da shi bayan magrib ranar alhamis da ranar juma'a to shi kuma muslim din sai a dawo da shi bayan asuba amma a yi shi a kwana biyu sai a yi shi asabar lahadi kuma shi kadai ba a hada shi da wani an fahimci wannan kenan gobe insha Allah wannan asuba mai zuwa in bare da lahiya insha Allah za mu fara muslim bayan asuba ranar lahadi ai muslim bayan asuba Allah shi bayan magriba ranar alhamis da ranar juma'a bayan magriba sai ayi bulughul maram malai kace haka yayi ko kuda kuke nesa asuba ba ta gyaro ku malai sai ko ya kace a shi kadai za a yi eh saboda yanayin shi yasa nace kar a yi min shirka a bar shi kadai